Our political opponents will use every means, intimidation, false accusation, hostile media, and more.
Dan kagara da abokan hamayyarmu suka yi na samun mulki za su yi amfani da kowace kafa ta tsoritarwa, kage da amfani da kafafen labarai ƴan gaza gani da sauransu. Kada ku biye musu, yanzu shugaba Jonathan a kalamansa na kamfe don zaben 2015.
It is encouraging that the current situation is improving a little, and by the grace of God, elections will be conducted in all states of the federation.
Abu ne mai sanya kwarin gwiwa yadda lamuran tsaro suka dan inganta, kuma in Allah ya yarda za a yi zaɓe a dukkan jihohin Najeriya, inji shugaba Jonathan. Ita ma uwar gidan shugaban Patience Jonathan ta fito karara ta mayar da martani ga kalaman da aka alakanta da dan takarar adawa Janar Buhari, da ke cewa in ya samu nasarar lashe zaɓe zai soke ofishin uwar gidan shugaban ƙasa.
Any president that we ask us to go back to the kitchen is not our portion.
Ba za mu zaɓi duk wani wanda yake son mu koma madafi don dafa abinci ba. Da aka kowa ya mara wa shugaba Jonathan baya.
To vote for His Excellency Dr. Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan.
Su ma nasu ɓangaren magoya bayan canji zuwa gwamnatin adawa irin su Sanata Danjuma Goje, na ganin jam'iyya mai mulki ke da hanyoyin razanarwa ko takurawa adawa.
Saboda haka ni ina ganin abinda zan cewa sai lamido mutanen PDP su tausayawa talakawan Najeriya, musamman mu mutanen arewa wanda tattalin arzikinmu ya lalace, ake walakanta mu, wanda kuma yanzu mai girma Janar Buhari ya fito don ya cice mu, cici Najeriya, kada su kawo mana cikas a wannan abu. Ayi wannan kwaba a wancan karo a shekarun huɗu da suka wuce, ga dai abin da muka gani. Wasu muni ina nake magana lokacin da ya wannan kwaban har gida an fafasa, sai Lamido kuma na zato a matsayinsa mai shekaru da yawa, ya koyi darasi bai koyi darasi ba. Saboda haka ina kira gare shi, idan ba zai fito ya goyi bayan Janar Buhari ba, to kada ya ɓata Janar Buhari. Janar Buhari mutum ne mai gaskiya, mai niyyan kawo canji, canji mai amfani, wanda zai taimaka wa jama'a, wanda zai fidda mu cikin halin ƙaƙa da muka samu kanmu a yanzu a Najeriya.
Yan takarar sabbin jam'iyyun adawa ma na nuna tabarmarsu na da fadin ɗaukar waɗanda suka kasa samun adalcin manyan jam'iyyu a nasu ra'ayin, kuma suna hango nasara. Barista Kabiru Dodo shi ne ɗan takarar gwamnan Taraba na jam'iyyar PDM.
Ba na ɗaukan jam'iyya ƙarama ko babba. Zan ba ku misali, jihar Kano da jihar Kaduna su ne manyan jihohi a arewacin Najeriya. 1979 duk waɗannan jihohin guda biyu PRP ta ci zaɓe, wanda ake gani ƙaramar jam'iyya ce. Dan takara da kuka kawo shi ne mafi muhimmanci, don ya kamata da a ce girman jam'iyya ne da Kano da Kaduna NPN su ci.
Shin ko dai siyasar Najeriya ta zama kowa ya kamo kifi gorarsa? In dai ƙarfi na ga mai kiba ne PDP da APC ke da tagomashi, amma in aka bi ta raina kama, komai ma na iya faruwa. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah mun yi zaman dirshin ta makarafar tila a